daya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan litafi insha Allah yana fada mana wani irin wato dabi'o'i na manzo Allah da sifofin manzo Allah da duk wata mu'amala ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin rayuwa mun ce zai fada mana ma da yadda manzo Allah yake shan ruwa da yadda manzo Allah ma yake zama da yadda manzo Allah yake tsayuwa da yadda manzo Allah yake kwanciya da yadda manzo Allah yake kishingida ko da sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu muna cikin da babin da yake bayani akan sifofin manzo Allah a jiya mun dan yi bayani kadan mun karanta hadisi kaman guda nawa ne eh mun karanta hadisi kaman guda 6 wanda suke mana bayani game da sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayo insha Allah zamu ci gaba a wannan karatun to zamu ci gaba da haddathana Ahmad bin Abdat al-Dahiy al-Basri wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin Husayn wa huwa ibn Abi Halimata wal ma'ana wahid qalu haddathana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah mawla Gufrata qala haddathni Ibrahim bin Muhammad min walad Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qala لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممضط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القبئ ولا بالسرط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمتحل ولا بالمكلسل وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب على أجل عينين أحدب الأشفار جليل المشاش والكتب أجرد ذو مصربة شكل الكفين والقدمين إذا مشى تقلعا كأنما ينعط في سبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صبرا وأصدق الناس لحجة وألينهم أريكة وأكرمهم عشيرة من رآه بديعة هابه ومن خالته معرفة أهبه يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم نعم nake cewa Ahmad bin Abdat al-Dabiyu ya bamu labari al-Basri wanda yake mutunan Busra wa Ali bin Hujr haka nan Ali bin Hujr ya bamu labari wa Abu Ja'far da Abu Ja'far Muhammad bin Husayn shine Muhammad bin Husayn ya bamu labari wa huwa ibn Abi Halimata shine dan Abi Halimata wal ma'ana wahid ma'anarsa dai gaba daya dukkan ne قالوا سكتي حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس يا بام لاباري عن عمر بن عبد الله دغ عمر بن عبد الله مولى غفرته بررن باون غفرته قال يكي تو حدثنا ابراهيم بن محمد ابراهيم بن محمد يا بام لاباري من ولد علي فيما ينا دغ دان دان سيدنا علي بن ابي طالب كاجيكو ينا دغ دان دان علي بن ابي طالب شيني يكي باس لاباري قال يكي kana aliyin sayyidina ali ya kance idza wa safa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan zai siffanta manzon allah sallallahu alaihi wasallam kala sai yace lam yakun rasulullahi bi tawil almu magadi manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance dogo bane ba wanda yake ma'ana zankale ne almu magadi shine zankale dan mutum a manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba wala bil qasiril mutaraddidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba gajere wanda yake can kasa kaman wada manzo Allah ba haka yake ba wa kana rab'atan ya kasance tsakatsaki ne min alqawmi a cikin mutane min alqawmi wannan min daga ma'anar tinki min alqawmi a cikin mutane manzo Allah ya kasance tsakatsaki ne lam yakun bil ja'd al qadabi gashin manzo Allah bai kasance gashi ne karangiya al qadabi ni tsananin karangiya ba a kawai dai karangiya ne haka karangiya ne amma ba tsananin karangiya ba wala bi sabbi sannan bai kasance ya lulu ba gashin sa wato shi ne dan siriri sosai mai laushi sosai an gane ko ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato gashin shi yake ba kana ja'adan a gashin ya kasance kawai mai karangiya ne amma ba kadaiin ba ba wai karangiya sosai ba a mai karangiya ne gashin nasa sannan kana rajulan gashin ya kasance shirtacce ne manzo Allah yana shirta gashin sa kowane lokaci baya barin shi ya tukuikuye ya tukuikuye a baya yin haka walam yakun bil mudahhali manzo Allah bai kasance kabaki ba an san me kabaki eh irin katan mutunan nan mutum bai katan jiki in yana tafiya jikin shi namun shi ki har rawayiki a ba haka manzon Allah yake ba wala bil mukallasani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai cikuyayyen fuska bace eh cikuyayyen fuska fuska ce wanda take kaman ni za a ce kenan eh kaman damulalle fuska a manzon Allah ba haka yake ba shine mukallasani wa kana fi wajhihi tadawiyyun a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani cewayo cewayo wanda cewayon kuma ba wai kawai da'ira ba haka kaman kaman wannan kaman luliyayi haka kaman kawai zagayayye da'ira ba haka a cewayo haka za ka ga shi ma dai kaman dai rubu'atin din shi ita fuskar tashi ba wai can doguwa bace ba sannan kuma ba wai ta takuɗe bane ba haka ba a'a ba haka take ba kawai dai tadawiyyi akwai cewayo wanda yake cikkawa cikkawa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake na'am abiyadun sannan fari ne mushrabin an cutsanye wannan farin da ja a da ajula aineni mai tsananin bakin kwayar ido ne sit a hadabul ashfar mai gashin baki ne jalilul mushash sannan kuma mai girman mahadar gabobi ne mahadar gabobin shi girma ne ai wani katadi haka nan damtsan shi nan tafan hannun shi tubrarre ne shine katadi tafin shi nan gudun tubrarre ne ba wai tafin shi dan siriri bane ba tsoka sannan kuma ba wai tsoka ba wai ta zama mai yawa ba haka a tubrarre ne gwanin sha'awa sallallahu alaihi wasallam a garabi sannan matsayin jiki ne an gane matsayin gashi wannan gashin jiki ba wai tsayi ne rike riga ko wani abu ba a gashin wato jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gashi kawai zai fada mana iya inda yake da gashi za ka ga jikin shi ta gashi shi ba wai irin yadda idan kaman yadda kake ko nake ba a ce gaba ɗaya da kwagron mu da jikin mu ko ina ko ina akwai gashi a'a ba haka yake ba jikin shi al ajradi ma'ana ya tsire ta daga gashi sufuli yake za ka ga shi yana haske zu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zu masrafatin ma'abocin cibiya ne a cibiya akwai wani gashi ya taho daga kirjin shi har zuwa daidai wajen cibiya shi ne masrafatin shatanul kafaini mai yalwar tafi ne wal kadamai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yalwar digadigai idza masha taqalla'a idan yana tafiya yana tsuruwa ne tsuruwa kuma ba irin yadda sun ke yawan fada ba ma'ana irin tafiya shi haka din nan haka daga ana cewa haka yake din nan a ba haka yake haka yake haka ne haka tsuruwa an gane ba irin tafiya mun haka guda a kawai haka dai tsuruwa ba ta kamantuwa dai sai ka gani kawai tsuruwa take haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi ne yake ka annama yana haddu fi sababin kai ka ce yana gangarowa ne akan tudu in mutum na gangarowa akan tudu ai za ka kamar yana haka ko eh yawa haka manzo Allah yake tafiya yawa kamar me sauka kan jini haka yake tafiya yawa wa idzal tafata iltafata ma'an idan zai waiwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai waiwaya ne gaba daya duka zai waiwaya idan zai waiwaya ne da fuskar sa da cikin sa gaba daya haka yake waiwaya dan da zai waiwaya ba ya wuce shi kawai zai waiwaya a bayan haka in zai waiwaya kawai zai waiwaya ne gaba dayan sa haka yake waiwayen sa domin ko idan wai dan waigawa ne da wuyan sa wannan ai ba sai ya sha wannan wahalar ba yadda yake kallo a gaba haka yake kallo a baya yasa in zai waiwaya ne kawai zai waiwaya gaba daya na'am bainaka tafaihi katimun nubuwati a bayan wato tsakanin kafada sanan akwai hatimi na annabta akwai hatimi na annabta shi ma nan zamu zo a babi da yake magana akan katimin annabta zai faɗa maka irin siffar yadda hatimin ma yake da zanen sa komai da yaya shi hatimin yake duk zai mana bayani zai ce mana wato hatimin yadda ka san misali mu nan idan za a yi zane za a sa tawada haka ko ko jiro a sa a zana to shi wannan zanen an yi shi ne da tsokar da tsoka aka yi shi a baya din sannan tsokai sai aka sanya gashi a cikin tsokai kowane tsoka kamar ana sassaƙawa kamar za ka yi irin wannan irin igiyan nan ta tuka da ake yi ko yawa to haka ake tuka gashin a cikin tsokar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a haka aka yi hatim na'am wa huwa katimun وهو كاتم النبيين wannan shine katimi na annabta a jawabin nasu sagara sannan shine mafi yalwar mutane wannan sagara fadin kirji idan ka ce fadin kirji wato shine hakuri shine fadin kirji idan ka ce wa mutum yana da fadin kirji ma'ana yana da hakuri to shine mafi abin ga mutane akan haka wa asdaqun nasu lahjatan sannan shine mafi gaskiyar mutane a wajen magana in zai magana yafi kowa gaskiya yafi kowa gaskiya to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mu duba idan ka ji ana cewa asdaqu in zaka jingina abin ga manzo Allah zaka ce kawai shine mafi ba a kawai zaka ce kawai shine gaskiyar mutane ma kawai an gane abin da ake nufi ko kamar yadda zaka ji malamin sufai suna cewa irin zaka ji a cikin littafi ko wani abu ana cewa wallahu a'lam Allah shine mafi sani a to idan kace Allah shine mafi sani kina akwai wani wanda ya sani bayan Allah wannan kai shirka yawa mu a cikin mutum sufai kai shirka kawai da kaji wallahu a'lam Allah ne masani shikenan tunda ka shigo cikin halar Allah da kace wallahu a'lam kana so ne ka nuna cewa Allah ne da ya san wannan magana da ka faɗa to kai ka ce wallahu a'lam kai Allah ne masani kai dai ka faɗi ya abin da ka faɗa idan ka ce a'lam to ka hada jiki eh kai kana nufin kenan ka dan sani kuma ga Allah ne ya fi ka sani ku bi kenan ka sani Allah ya sani eh a'a Allah shine masani eh Allah shine masani to sai sa haka kuma mu ma wato a halar manzo Allah asdaqun nasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaskiyar mutane kawai a wajen magana an gane ko wa aliyanakum arikatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine taushin mutane a wajen dabi'a shine taushin mutane a dabi'a arikatan ya tafi arikatan ana musan dabi'a wa akramakum ashidatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya ci mutane karamci a mu'amala akramakum ashidatan wato shine karamci na mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai mu'amala da shi za ka ga irin karamci kawai idan ana siffanta karamci da a ce karamci mutum ne za a siffanta shi a ce ga karamci ne ana so a siffanta ana so a ga kan shi ana so a ga hannu ana so a ga kafafuwa da maganar shi ba abin da zaka ambata kawai sai ka ce gashi nan shine manzo Allah idan kuma hakuri ne kana so ka ce ah to wai ya siffar hakuri kake shin wai shi hakuri mutum ne ni wasa nake ba tunda da ana magana hakuri in ga shi mutum ne ko to idan ka tashi idan in kana so ka kura mutum kawai kake manzon Allah in gane abin da ake nufi yawa to wannan shi nace mar'ahu badihatan habahu duk wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam badihatan kai tsaye ne kace badihatan shi kai tsaye duk wanda ya ga manzon Allah kai tsaye habahu to za ka ga ya sa mai kurji ya sa mai kurji wata mata da ta zo tana zuwa tana haduwa da manzo Allah bata taba ganin manzo Allah ba tana haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ta kama sharma tana ta kirma tana kirma kirma tana kirma sai manzo Allah ya ce iskun ana abdullahi malakun ni bawa ne ba malaika bane ko kuma ba sarki bane ni ba ne sarki bane ba mai saurakar a ni bawa ne Allah wa man kala da duk wanda ya cudanye da manzon Allah ma'ana yayi mu'amala da manzon Allah suka zauna tare suna mu'amala da shi ma'arifatan na sani wato na sanayya a habbahu sai kaga dole sai ya so shi in dai ku danyi mu'amala da shi to zaka so manzon Allah ina Abu Sufyan Abu Sufyan a duniya fa shi cewa ba wanda yake ki ba wanda yake ki irin manzon Allah amma dai yanzu suka danyi yar mu'amala ta minti kadan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ne sai ya koma yana cewa ba wanda yake so a duniya yanzu kuma irin manzon Allah ko lokacin da ya zo shi ya je zai dan yi wani izgilanci ga manzo Allah bayan an dawo dan yaki manzo Allah yana zaune da sahabbai yana nan ya taho da ya taho ya fara yi wa manzo Allah magana shikenan kafin ya fara yin wannan magana ta izgilanci sai dan fara ta wajen dabbobi akwai dabbobi da yawa a gefe ga raƙun ma garke shi ne sai ce manzo Allah ah Muhammad raƙun mutum din naka ne sai ce ko kana so to sai manzo Allah ya ce ko kana so sai ce yi ina so ce to dauki wannan garken gaba daya to kika kina baka yace a yace ka doka na baka gaba daya duk guda 100 din to kina baka yace sai shikenan sai ya kora yace ga wasu can ma hada da suka kora guda 100 duk na baka da kuma yace duka guda biyu din yace yi yace ga wasu tamma 100 gaba ɗaya na baka take yake manzo Allah ya bashi raƙuma 300 ai magana izgilanci sai ta take ai sai zuciya ta zo ba wanda kike so sai manzo Allah sai ta ya rude ya je yana magana kai na fito muku fa na fito daga wajen wanda shine mafi daukakar halitta gaba ɗaya mafi kyauta wanda baya tsoron talauci shine manzo Allah sai ga wuta kenan take yake ya karɓi musulunci eh saboda ni saboda an gige ta shi na'am to sai sa manzo Allah duk wanda yayi cutanya da shi na ɗan sakwanni ma to za ka ga irin yadda zai koma yaquli na ito me siffanta manzo Allah yana cewa lam ara qablahu shi dai yace ban taba gani ba kafin manzo Allah wala ba'dahu ko bayan manzo Allah misluhu misalin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kala abu isa yake cewa rahimahullahu ta'ala shi ne wannan littafin yake cewa sami'tu abaji afar naji abaji afar muhammad bin al-husayn muhammad dan husayn ya kula yana cewa sami'tu al-asma'i naji asma'i yana fada shi asma'i malamai ne daga cikin manyan malaman da suka san lugga an ce ya san lugga iya lugga a sunayen abubuwa guda daya kamar misali sunan kare sai ya kawo maka sunan kare da lugga guda 70 ma ko 60 saboda sanin shi da lugga sai da je din da ke sanin lugga idan da ke sanin lugga sannan ya je yana neman wasu ilimin to shi wannan malam asma'i din shi ne yake faɗa fi tafsiri ifatin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin fassarawar sukufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na lugogin da yake wannan lugogin da muka ambata shi ne yake fassara su to shi ne sai ya kawo shi al-mumaggadu abinda ake nufi da mumaggadu wanda muka yi a cikin wannan hadisi yace az-zahibu tulal wanda ya tafi da tsawo ma'ana zan kalele kan guran shi ne ake nufi da al-mumaggadu kala sai yake cewa wata mitu a arabiya naji wani balarabi ma yana cewa ya kulu fi kalami yana faɗa a cikin maganarsa tamaggada fi nashabatihi ai maddaha maddan shadida ai ya karu wato ya tafi a cikin wato a cikin wannan tasawarsa kamar mutum ne idan aka haife shi yana tsayi to ma'ana shi da yake siffantawa shi balaraban yana cewa wato yayi tsayi a cikin tasawarsa a cikin kurciyarsa yana tsayi sosai to shi ne yake cewa ai maddan shadidan ya miƙa ta miƙawa mai tsanani wal mutaraddidu abinda ake nihi da mutaraddidu addakilun ba'dahu fi ba'd kisra shine wanda addakilu ba'dahu wanda ya shigar da sashin sa fi ba'd kisran a sashin kur wato wa in gajeran taka gajere sosai ne an gane wa amma kadadu yace amma kadadu fa shadidul du'udati shine tsananin du'uda din karanjiya war rajulu abinda ake nihi da rajulu shi mun din da wata dikasa allazi fi sha'rihi hujunatun wanda a cikin gashin shi ma'ana akwai wannan yalwa ai ta sanna kalilan ma'ana shine akwai yalwa kadan haka wa ammal muda hamu amma muda hamu fal bajinu da kasirul lahan shine fal bajinu jiki wanda yake mai yawan nama wal mukalsamu al mudawwar al wajhi shine wanda fuskar shi ta yamutse haka sai ta yamutse ta zama ta tukuikuyi shine al mukalsamu wal musharabu allazi fi biyadihi humratu shine wanda a cikin farin shi akwai gidiga wal adadu shine al shadidu sawad al ayn mai tsananin bakin wato kwayar ido wal ahadabu at tawil al asfar shine mai tsawon gashin wannan gashin baki wal katidu muji talibu da katafaini shine mai matattarin tafi wa huwa al kahidu wato shine gwarzo wal masarabatu huwa sha'ru al daqiqu wato shine gashi allazi ka annahu qadibun min as-sadri wato shine kaman dan bawo bawon da dino haka irin wannan zaran nan na dabino wanda ya taho min as-sadri daga kirjin shi ila surati zuwa cibiyarsa wa shatanu al gadiz shine mai kauri min al-kaffaini daga tafinsa wal kadamaini da kuma daga digansa wato mai yalwa haka mai fadi wa taqallu shine an yamshi bi quwwata shine yana tafiya da kauri wato da karfinsa wasababu abinda ake yi da sababu alhudu shine gangarowa taqulu shine kaman zaka faɗa ne kace in hadarna fi sabubin wa sababin mun gangaro a cikin wato mun gangaro daga kan tudu wa sababin da ma dai tudu dai gaba daya wa qawluhu jalilul mushash da yake jalilul mushash yuridu ru'usa da manakibi shine kan kafadu shine mushashi wal ishiratu shine as-suhbatu shine kaman abokantaka mu'amala wal ashiru shine da as-sahibi shine da didde mu'amala abokin zama haka wanda kuke tare wal badiatu shine al-mufaja'atu shine kai tsaye kana ka gamu da mutum kai tsaye kamar yadda yake fada mar'ahu badihatan habu na yuqalu badahatuhu bi amrin mana ja ka ce ni na tsoratar da shi da wani lamari ai ko kuma na mamaye shi da wani lamari ai faj'atuhu ai na mamaye shi na wannan shi ne fasarar wannan dogoji da al-Asma'i yayi a cikin wannan littafi ina tsananin sai mu tsaya ne ko so alhamdulillah. Thank you.